kuna kamar ba za ku yi ba naga kamar amarya bata motsa ba naga kamar an gunga bai taka ba saki jikinki amarya saki jikinki sanni ki taka amarya bi bikinki Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu muna murnar aure an waye da amare san fafe satirare sai na shagali yau da kidan aure sai na tarawa duka muna tare mazami baya 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 haka ni baya 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 mazami baya 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 haka ni baya 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 ina kike amarya taso amarya ina kike amarya ki fito fili amarya a yau an yi auren ki sai murna amarya ke ce dai ba kamar kyanan gurin kin ba dan ke ba babu kowa a nan gurin ke ce ta farko ke ce farko ta farko ke ce ta farko ke ce farko ta farko ke ce ta farko ke ce karshe amarya ba sai da ce duba al'amarin nan ba wai gani Ango ina kake ko baka gani ba ga amarya